بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفير الله دي takwas ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da ranar 31 ga watan Mai shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 84 cikin jerin gyar darussa daga littafin Alfiyatul Iraqi ta Mustalah al-Hadith wadda al-Imam Abu al-Fadl Abd al-Rahim ibn al-Husayn al-Iraqi rahmatullahi alaihi ya rubuta, wanda ya rasu a shekara ta 806 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Za mu tashi kai tsaye inda malam yake cewa al-mu'talifu wal-mukhtalif, wato wanda shine nau'i na 53 daga cikin nau'o'in ilmomin hadisi, kamar yadda Ibnu Salahi ya jera su a littafin shi na al-muqaddima. Malam Iraqi rahmatullahi alaihi yake cewa وعن بما صورته مختلف خطا ولكن لفظه مختلف نحو سلام كله فثقل لابن سلام الحبر والمعتزل أبا علي فهو خف الجد وهو الأصح في أبي البيكند وابن أبي الحوقيك وابن مكشمي والأشهر التشديد فيه فاعلمي وابن محمد بن ناهر فخف أو زده هاء فكذا فيه اختلف قلت وللحبر ابن أخت خففي كذاك جد السيد والنسفي عينا أبي بن عمار تكسري وفي خزاعة كريز كبري وفي قريش أبدا حزام وافتأف الأنصاري برا حرام في الشام عنسي بنون وبباء في كوفة والشين والياء غلبا في بصرة وما لهم من اقتنى أبا عبيدة بفتح والكنى في السفر ذي الفتح وما لهم عسل إلا ابن ذكوان وعسل فجمل والعامري ابن علي الخام وغيره فنون والإعجام وزوج مسروق كمير صغر سواه ضما ولهم مصور. Kana ganin bari mu bar shi haka saboda akwai tattaunawa mai yawa game da waɗannan mas'aloli. Insha Allah gurguje malam yace al-mu'talifu wal-mukhtalif. Abinda ake bagana a nan shine watan bayani dangane da kalmomi a cikin sunayen masu riwaya waɗanda zanen sunan iri ɗaya, yadda ake zana haruffan iri ɗaya shine al-mu'talif, wanda suka yi kama da juna wajen yadda ake rubuta harafin, wal-mukhtalif amma kuma saba wajen yadda ake karantawa. Wannan yana faruwa musamman a zamunan da sa'ad da babu ainihin wato ɗige-ɗige a sunaye, ba a ɗiɗɗiga su haka yadda ake ganin shinun da ɗige-ɗigen ta babun da ɗigonsa, sa'un da ba'un da ya'un da ta'un, kowanne da ɗan ɗige-ɗigensa ko ɗigonsa wanda yake bambanci harufa masu zane masu rasmu da yayi kama da juna, ainun da ghainun, ba'un da ba'un, ba'un da ya'un da ta'un, sinun da shinun, ha'un da kha'un da jimun da ire-irensu. To a dacen kamar yadda aka sani, yan uwa masu albarka, dacen ba a rubuta waɗannan ɗige-ɗige, kan ba kamar yadda suke yanzu ba yanzu zai dugo to ko da an yi dugo ba ko kuma inda wasali kuma na caccanzawa wanda zai iya bada wato dama a fahimci ko a gaza fahimtar me aka rubuta a wajen ko me ake fadi to wannan shi ya kawo matsala game da malamai suka bada muhimmanci kwarai da gaske wajen wannan harka kuma ma suka yi rubuce-rubuce suka yi istiqra'i don su tabbatar da yaya ake fadan sunayen daidai malama hadisi idan mutum bai iya wannan abun ba suna kyararsa suna ganin shi a matsayin dan shigege ko kuma wanda ya dauka daga littafi ba daga bakin malamai ba wanda yake na takeici malam ya ce wa'ana ka ba da muhimmanci ya kai dalibi mai koyan ilimin hadisi bima suratuhu da abinda wato wajen sanin abinda cikin sunaye da nasaba da laqabba suratuhu kamanninsa mu'talifun khattan sun yi kama da juna wajen rubutun eh sun yi kama da juna dan ka tare wa kanka tashifi da yin abinda zai zama abin dariya kuma kamantun shi sa aka rawaita cewa Ali ibn al-Madini rahmatullahi alayhi yana cewa ashaddu tashif ma yaqa'u fil asma kamar yadda yake a cikin littafin ainihin wato tashifatu al-muhaddisi na al-askari kenan yace mafi yawan tashifi yana faruwa ne wato canza kalma ko canza yadda ake fita kalma yakan faru ne mafi yawan mutane ga sunayen masu riwaya an samu malamai da dama sun yi rubuce-rubuce kafin mu je da nisa akan wannan fanni da yace wa ana bima suratuhu mu'talifu khattan wajen rubutu walakin lafzuhu mukhtalifu amma wajen karantawa akwai bambanci akwai rubuce-rubuce da akai kala daban-daban masu muhimmanci wasu su an buga wasu kuma ana jin labarin su har yanzu na can farko shine kamar na shi Abu Ahmad al-Askari din wanda yake kira shi da suna kitabut tashif ko ma yaqa'u fihi at-tashifu wanda aka san da suna tashifatul muhaddisin kafin shi an ce akwai Muhammad ibn Habib al-Baghdadi wanda ya rusa 245 shi ma yayi nashi an buga da suna muktalaful qaba'ili wa muktalifuha baya ga shi akwai Abdul Gani ibn Sa'id al-Hafid Abdul Gani rahmatullahi alayhi da littafi shahararre game da wannan harka wanda kamar da Iraki ke fada cikin sharhin at-tafsira sharhin wannan kasida ta shi ya ce shi ne farkon wanda ya fara kebance littafin harkan nan ta mu'talif yi mata littafi duk da yake wancan askari ya riga yi shi domin askariyar shi ka 382 sai dai shi nashi ya yi karancin da a shahara kafin shi ma al-Amidi wanda shi kuma shi ka 370 shi ma ya gwada ya zo a cewa dalilin da ya sa Abdul Gani ibn Sa'id yayi wannan littafi ya fara yin nasa sai al-Imam ad-Darqutni yazo kasan Misra suka gamu sai ya tarar da Darqutni yana da wani littafi shi ma da ya fara rubutawa akan haka sai ya anshi na Darqutni din sai ya hada ya gyara ya mai da shi littafi sai ya ce ma Darqutni domin Darqutni malamin sa ne yace algata malam bari na ko shi Darqutni yake ce masa to bari din biya littafin ni ma ji sai ya ce ai algata malam ai littafin ka ne na kofa sai ya ce ai nazo da shi ne daban-daban fa innaka akhastahu anni mufarraqa wa kad awrattahu mujmu'a kamar yadda yake a cikin littafin tazkiyatul hufaz na zahabi ya bada wannan labari a cikin mujalladi na 3 to sannan baya ga shi akwai ibn al-fardi shine abul walid kenan shi ma yayi nashi da wasu malamai to sai kuma aka zo aka samu al-amiru abu nasr ibn makula wanda ya littafin shi shahararre wanda shine al-ikmal fi raf'il irtiyab an al-mu'talifi wal mukhtalifi fil asma'i wal kunna wal ansab wannan littafi ne muhimmi kwarai da gaske a wannan babi ana dogaro da shi kwarai da gaske ana muhimmantar da shi an samu wanda suka mishi tazyil suka ƙara wani abu kaman Abubakar ibn Nuqta wanda yayi wani bin nan Zaid mai muhimmanci kamar da Sahawi ke fara cikin Fathul Mughith sannan baya ga shi akwai Abu Hamid ibn Sabuni wanda shi ma yayi rubutu akan haka baya ga su an sami wato al-Imamu al-Amidi ya muka fada a can baya da kuma Ibn al-Jazari shi ma duk sun waɗannan duka sun yi littafai daban-daban akai Zamakshari yana da littafi shi ma shine al-Mushtabih akwai littafin al-Imamu Zahabi wanda kafin shi abin na ala Mughultai wanda ya hada wasu littafai ya gaggyara Zahabi ya zo ya nashi amma sai ya yi ikhtisari kware da gaske wanda shine Zailul Mushtabih Nisba ya yi shi ya takaita shi da gaske har ya zama yana da wahalar amfanuwa ga wanda ba kwararre ba domin ya lakhasa na Abdul Gani ne da Ibn Makula da Ibn Nuqta da na malaminsa Al-Faradi ya haɗa su kamar yadda Sahawi ke faɗa yake cewa lakinnahu ajhafa fil ikhtisari ya kai matuƙa wajen takaitawa bi haisu lam yastaw'ib ghaliban ahadal kismaini masalan da zama ba a ci mure shi sai wanda ya kware sannan sai aka zo aka samu al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alayhi shine ya dauki wannan littafi na Zahabi ya gyara shi ya rairaye shi ya mishi yayi ƙare-ƙare kamar yadda Sahawi yake faɗa yake cewa zada ma yuta'ajjabu min kasaratihi ya ƙara abinda ake mamakin yawan abinda da can ba a fara din ba akai shine littafi sananne na tafsirul muntabih bi tahriril mushtabih wanda yake ana buga shi a cikin mujalladi hudu wannan littafin bai kamata a ce wani wanda yake harka hadisi baya karanta shi ko baya bincike a cikin shi ba don sanin yadda ake mu'amalantar suna ya littafi ne wanda in kana da shi zaka iya wadatuwa daga sauran gaba ɗaya na baya in a ce shi kaɗai kake da shi amma waɗancan din na baya in kana da su to kana da buƙatar ha'ila zuwa gare shi littafi ne muhimmi ƙwarai da gaske a wannan babi na sanin sunaye masu saba wa juna da makamantansu Allah ubangiji ya samu dace sai malam ya ci gaba da cewa nahwu to zai buga mana misalai ne na irin akwai hanya biyu da ake tantance ire-iren waɗannan sunaye mabambanta na farko akwai abin da yake suke cewa ma laysa lahu dabitun yurja'u ilayhi li kasarati kulli min al-ismayn a samu sunayen kala biyu sai ya ce akwai aqilu da uqailu ko haramu da hizamu to ya bai a gane bambancin su akwai wanda babu yadda ake gane bambancin sai dai istiqra kawai ya aka ji masu sunayen sun fada ko mutanen garin saboda yawan irin wannan sunaye a cikin mutane alal misali sunan asidu da usaidu haka hibbanu da habban haka jayyanu waɗannan guda uku da ire-iren su gane su yana da wahala saboda yawaitar su a cikin mutane amma akwai wanda ake iya ganewa a gane cewa akwai iya guda kaza ne aka sani wanda suka fita daga asalin tsarin sai a wuce ina so in ce ma mutane musamman masu bibiya kuma saurare waɗannan masail din in ka gana ma za ka iya cewa kamar abin da ake ce ma further mathematics ne to wannan wani advanced mutsalawul hadith ne kuma saboda galibi yanzu ba a mu'amala da shi saboda samuwar littafai masu wasali masu dugo masu tahqiqi da makamantansu da kuma dogaro da mutane suke da koyi da kanka wajen koyan abubuwa ba irin da ba a zamanin da dole komai sai an koya maka watakila wasu abubuwan da za a faɗa a waɗannan darussa da za su biyo baya musamman a wannan mu'talif da mukhtalif mutane za su ji su wasu abubuwa haka iri daban-daban waɗanda ba kaman ba su da waki ko yayane ne na tuna sannan muka katin tadribul rawi a gaban malamin mu malam Albani Zaria rahmatullahi alaihi haka aka ta samu irin wannan yanayi to Allah ya samu dace yana buga misalai yace nahwu salamin kullahu fasakkiri kaman sunan salam dina kaga suna a isnadi yazo da salam to kullahu gabaki dayan sa fasakkiri wannan kullu maf'ul bihi ne na sakkil fasakkil kullahu gabaki dayan sa ai mishi a ce sallamu duka la in banda wasu sunaye da zai istisna in su yanzu to ga sunan ibnu salamin in banda ibnu salamin al hibra wannan kwararren nan malamin nan ibnu salam anan yana nufin sahabi abin nan abdullahi dan salam wannan da asalin shi ba yahudi ya musulunta ne kissa shahararriya babban sahabi to yace al hibra ana karanta da al hibra da kuma al habra bi fathil ha wa bi kasriha malamai suka ce wal kasru afsah ma'anan shi al alim al hibru ma'anan shi al alim to wanda yake malami wannan domin da can malami ne tun addinin yahudawa sannan kuma bai musulunta yayi ilimi sosai kamar da Allah yake cewa qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab an ce wannan shi ake nufi kamar da cikin suratu ar-ra'd kamar yadda kuma al-imamu Abu Dawud at-Tayalisi ya fitar da tabari da cewa da hanyoyi daban-daban wanda isnadojin duk da suna da maganganu akan su cewa shi dan ake nufi wallahu ta'ala a'lam haka fadan Allah wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi kaga abin nan sutul ahqaf kenan wanda wannan yazo a cikin sahih bukhari cikin kitabu manaqib al-ansar a cikin labarin manaqib na shi wannan bawan Allah daga sahabi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu wa an ibn salam haka yazo din aila a cikin tafsir at-tabari wata magana daban a cewa wani mutum ne daban ko kuma bayani ne game da Musa dan Imran alaihi salatu wassalam wallahu ta'ala alam almuhim dai ce mishi dai al-hibru wato malami masani al-hibru malami masani al-hibru wato malami ne wanda yake masani to sai yake cewa to na farko kenan malam Abdullahi dan Salam wanda ya kira shi da suna al-hibru wato malami masani cikin sahabbai radiyallahu anhu da an ce sunan shi al-husayn al-husayn da sa'ad sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mai sunan sa zuwa abdullah kamar da al-imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito da yaqub ibn al-fasawi a cikin al-ma'rifa wa tarikh haka al-imamu hakim al-imamu abu abdullahi al-hakim mai saburi shi ma ya ruwaito a cikin al-mustadrak wallahu a'lam to shi za a karanta shi salam abdullahi bin salam ta sai kuma yace wal mu'tazili aba ali sannan shi ma abu ali al-jubba'i kenan abu ali al-jubba'i babban malamin nan cikin malaman mu'tazila haka ake karanta al-jubba'i kamar da ke cikin tarjumar sa a cikin al-ansab da cikin siyar wannan babban malami ne sanan cikin malaman mu'tazila ya rasu shekara ta 303 shekara ɗaya suka rasu da shi da al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i to shi ma ana karanta sunan shi yace fa huwa khaffi ko khifful jaddi za a sanya wato sunan kakansa babu shadda domin sunansa Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salam al-Jubba'i to za a sa sunan shi babu shadda ba za a ce Salam ba haka Ibn Salahi ya faɗa yace wa huwa al-asahhu fi abil bi kandi sai kuma na gaba wato na hudu kenan ko na ukai sahabi Abdullahi dan Salam bin Abu Ali al-Jubba'i sai kuma na uku kenan na wato fi abil bi kandi akan baban albi kandi bi kandi anan shine wato Muhammad bin Salami bin al-Faraj Muhammad ibn Salam ibn al-Faraj al-Bikandi wanda shine malamin al-Imam al-Bukhari kuma dan garin su din nan domin Bikanda wani kauye ne kusa da Bukhara babban malami ne cikin malaman hadisi haka ake din nan karanta shi kamar da Gunjar ya kawo a cikin tarihu Bukhara daga Abu Isma Sahal ibn al-Mutawakkil cewa bi takhfif ne ba tashdidi ba ko kuma sai shi bi wunja din ya tabbatar da haka. Malamai suka ce kamar yadda yake cikin littafin Ibn Salah cewa abun dogaro, wannan ita ce magana abun dogaro, saboda ita ce maganar mutanen garinsu. To amma wasu malamai sun ja da wannan, da haka kaje ya ce fil asahi, saboda akwai maganganu akai waɗanda ba waɗannan ba. Alal misali akwai waɗanda suke ganin bitashdid ne, kamar da yake cikin abin nan littafin taqyidul muhmal. Taqyidul muhmal yake cewa akwai tashdidi akai akan su waɗannan suna guda biyu, na Abu Ali al-Jubba'i da na wannan din. Haka kuma ya zo a cikin littafin Ibn Abi Hatim na al-Jarhu wa Ta'dil. To wasu suka ce ba haka ba, kamar misali kamar shi malamin Bukhari din nan, an ruwaito daga wasu malamai suna cewa Muhammad Ibn Salam bit-takhfif, wasu suka ce bit-tashdid, dan haka shi sai yake fil asahi, azance mafi inganci. Kuma gaskiya wannan dai shine mafi inganci din, wallahu a'lam. Sai ci gaba da cewa wabna abil huqayqi, sai kuma ibn abil huqayq shine abu rafi'in kenan, abu rafi' ibn abil huqayq al-yahudi, wani daga cikin kafirai yahudawan kasar Makka wanda suka zake wajen gaba da kiyayya da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika aka je aka kashe shi a wani katangaggen gari nashi dake kasar Hijaz, kamar yadda yake a cikin kitabul magazi na Sahih al-Bukhari, babu katli abi rafi', wanda an kashe shi ne lokacin Khaybara kenan. To shi ma sunansa Salam ibn Abi al-Huqayq abu rafi'in al-yahudi, saboda kamar yadda Mubarrid ya faɗa a cikin al-Kamil yake cewa innahu laysa fil arabi بالتخفيف إلا هو ووالد عبد الله. بابو أتكلم لرباوا باسا تيوا سلام سيوان دكما ما هي فين عبد الله إن سلام إنشام وندي أكا أمبتا. سيري يابو أتكلم كما يدى الإمام السخاوي أمبتا أتكلم شرهن سا فتح المغيف yake cewa a cikin littafin nuskha wacce ke mu'tamada ta sira ta Ibn Hisham ya zo ne da tashdidi. Haka kuma Ibn Hajar shi ma ya faɗa a cikin Fathul Bari cewa Ibn Ishaq ya ce sallamu, game da sunan shi wannan bayahudi Ibn Abil Huqayq, to sallamu ne bi tashdidil lam, haka yake a cikin Fathul Bari a cikin mujalladi na ainihin wato 7. Kuma anan Ibn Hajar bai ma hakaito cewa ana faɗan wani abu ba sai haka, kamar da Ibn Salahi shi ma ya faɗa a cikin Ulumul Hadith da shi da wanda suka bi shi akan haka. Haka kuma Ibn Hajar har ila yau a cikin wancan Tafsirul Muntabih bi Tahriril Mushtabih anan ma ya ambaci cewa ana iya yin takhfifi kuma ana yin tashdidi, wallahu a'lam. Dan haka ne kaji yake anan shi sai ya ambata yake cewa al-ashharu at-tashdid fihi fa'alan, shi Ibn Abi al-Huqayq da Ibn Abinnan Mikham ba makawo kanshi ba, wannan dai su ne maganganu ne da yawa da malamai suka yi akai. Innam sai ya ci gaba da cewa to baya ga wannan sai yake fada cewa waɗannan mutane wato suna da ƴan uwa da suke da irin wannan sunan na iyayensu, da haka amma tunda an ambace su ba sai an ambaci waɗancan ba. Alal misali kamar yadda shi Sakawi yake faɗa, yake cewa bayan da yace shi wannan mutum sun ce sunan shi Abdullah, amma yana da ƴan uwa akwai Kinana wanda da shi ne mijin Safiya bintu Huyay uwar Mu'minai radiyallahu anha, da kuma Ar-Rabi' wanda bayan waqatu Bu'as shi ne da mashugaba na Banu Qurayza, kuma dukkaninsu an kashe su a Khaybar. to kaga su ma abin da ya faru gare shi shine faru gare su game da fadin suna sai yace kuma wabna miksham miksham ana karanta da miksham aima aima mimun wato kasara miksham kuma ana karanta a ce muksham muksham duk ana fada shi wato salam ibnu muksham ko salam ibnu miksham an ce wani dila ne na giya ne sai da yana da gidan giya a zamanin jahiliya a kasar Hijaz haka malamai suka bada labari game da shi shi ma akwai maganganu da yawa akan ana takhfifi ko ba a yi da haka yace wal ashharu tashdidu fi mafi shahara shine a ce sallamu ibnu miksham ko muksham wallahu a'lam wal ashharu tashdidu fi falam yace wato mafi shahara shine ai shadda kamar yadda malamai suka faɗa kaga anan shi ya tafi haka kuma ibnu hajarin shi ma ya kawo maganganu da waƙoƙi ma wanda suke tabbatar da cewa takhfifi ne ake yi ba tashdidi ba wallahu ta'ala alam shi ma ya ci gaba da cewa wabnu muhammad ibn mahidin sai kuma ibnu muhammad wato salam ibnu muhammad ibnu mahid fa khaf wannan shi ma idan an zo kan shi fa khaf ko sai a ainihin mushi takhfifi wato shi ma salam za a ce fa khaffifhu salam ibnu muhammad ibnu nahid al-maqdisi kenan au zidhu ha'an ko ka kara mashi takuri fa kaza fihi ikhtalif domin an yi sabani salam ne ko salama salam ko salama an yi sabani tsakanin malamai da suka yi karatu a gunsa akwai abu talib al-hafid abu talib ahmad ibnu nasrin shi yana ce yakan kira shi da suna salam bin muhammad bin nahid al-maqdisi sannan kuma akwai ɗayan ɗalibin shi abul qasim tabarani babban malami shi kuma yakan ce salamatu bin muhammad bin mahib to kaga waɗannan ɗaliban shi ne kuma ga yadda suke fada kamar yadda ibnu salahi ya bayyana kuma kamar yadda yake cikin littafin al-mu'jam as-saghir na abul qasim tabarani da kuma littafin ainihin wato mizanul i'tidal fi naqdir rijal wancan malami abu talib babban malamin hadisi ne shi ma mutumin garin bagdad wanda ya rasu a shekara ta 323 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tarjuma cikin siru alamin nubala da tarihu madinati bagdad a cikin mujalladin tarihi din nabiyar wallahu alam qultu ni malam iraki sai nace bayan da ya kawo wadannan yace sai nace qultu walil hibr ibn ukhtin bayan da ya kawo wadannan mutanen guda shida ya nufin ga sahabincan Abdullahi ibn Salam ga kakan Abu Ali al-Jubba'i da mahaifin da kakan al-Bikandi da sunan Ibn Abi al-Huqayq da Ibn Muksham da Ibn Nahid kaga guda shida kenan waɗannan sune Ibn Salahi ya kawo shi kuma al-Iraqi ya bayyana su anan sai ya ce walil Hibri ko walil Habari a bisa halasti wato wancan na farkon kenan malamin nan na cikin sahabbai ibn ukhtin yana da dan yar uwa wato abin nan din shi kenan za a ce nifiu din sa kenan wato wanda ke ce masa kawu shi ma sunan shi salam kamar an mishi mai suna kenan ibn fatun ya lissafa wannan mutum a matsayin ɗaya daga cikin sahabbai kamar da yake cikin zain din da yema al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab yace to shi ma khaffifi shi ma salam din ne shi ma salam ne kaza ka jaddu as-sayyidi haka nan kuma in ji iraki ce haka nan kuma kakan as-sayyidi akwai malami shine al-imamu sa'ad ko kuma wani dan siyasa sa'ad ibn ja'far ibn salam abul khairi al-bagdadi wanda aka fi sani da suna as-sayyidi as-sayyidi daga sayyida abin nisa ake ce mishi haka kamar yadda malamai suka ba da labari shine ya kasance shine sakatare ko kace wakili ko PA na wata babbar hajiya sai tace sayyida uktil mustanjid akwai ni dan siyasa babba da ya mai kusayin sarauta shine al mustanjid to ɗan uwarsa ce abin nan ɗinsa ce ɗan uwarsa ce to shi kuma wannan shine PA dinta dake kula mata da harkokinta haka Ibn Hajar ya bayyana a cikin at-tafsir sai yake ce mishi as-sayyidi wato na sayyada kenan ko makamancin haka wallahu ta'ala a'lam to haka kuma sai yace wan nasafi haka kuma kakan Abu Nasr Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Musa ibn Salami min nasafi an-nasafi na'am wanda kamar yadda Ibn Sam'ani ya kayyade haka a cikin al-ansab nisba ce zuwa ga nisaf sunan abinan garin nisaf amma idan an zo nasaba sai a ce nasafi kamar yadda ake cewa annamari daga nimar haka assalami idan an zo haka ana ce mishi assalami to idan an faɗi assalami an dangata shi lokacin shi kaga zama dangantaka amma an faɗi suna an ce Abu Nasr Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Musa ibn Salamin haka Imam Zahabi ya ambata a cikin nashi al-mustadrid wallahu a'lam to sannan akwai wani mutum ne suna sun ambaci ƙare-ƙare su malaman hadisi sun ambaci ƙare-ƙare kamar yadda Sakhawi ya kawo a cikin Fathul Mughith game da wannan suna kamar irin su Salamatu ibn Salamin dan uwan shi wancan sahabi din da aka ambata Ibn Manda ya ambace shi da Ibn Fathun a cikin Az-Zail ala al-Isti'ab da makamantun su sannan Sakhawi yake faɗa wata magana yake cewa baya ga haka akwai Ali ibn Yusuf ibn Salam ibn Abi Tulafin al-Baghdadi malami ne ga Imam Dimyati kuma haka Dimyati ya kawo shi yace shi ma sunan shi kenan Ali ibn Yusuf ibn Salam shi ma bi takhfif ake fadan shi sai malami ya ci gaba da cewa aina Ubay ibn Imarata ainun ambaki dake jikin sunan Ubay mufaggar na Abi Ubayyu dan Imara Ubayyu dan Imara wanda sahabi ne yana da hadisi a cikin sanan Abi Dawud da Ibn Maja da Imam al-Hakim fitar da hadisan shi wanda yazo akan yawan kwanakin shafa akan hufi wanda an ce yana daga cikin wanda suka yi sallah lil qiblatayn to yace wannan ainin dake cikin sunan Imara iksiri sai kai mata kasara ka ce imara kada a ce umara ko ammara wannan shine abin da ya shahara game da shi haka Ibn Salahi ya ambata duk da yake wasu suna mata damma kamar yadda ya faɗa shi Ibn Salahi da to wasu da bai ambata ba su ne akwai ammara daga mu'talif ne tsakanin shi da wancan amma mukhtalif wancan imara da ainin mai kasra da mimun musahala banda ba shadda wannan kuma ammara ainin mai fatha da kuma mimun mai shadda suna ne da ake sanyawa maza ana sanyawa kuma mata kamar da gambo misali yake da auta a Hausa da makamantansu wadanda sunaye ne wanda suke unisex ire-iren su to akwai cikin mazaje kamar da suka ambata kamar Ibnu kamar wanda wadanda wato suka zo a cikin littafin abin nan Fathul Mughith ya kawo irin su Ja'far ibn Ahmad ibn Ammara al-Harbi wanda yake da riwaya daga Sa'id ibn al-Bina akwai Mudrik ibn Abdullah ibn al-Qamqam ibn Ammara ibn Malik al-Qudai wanda yake gwamna ne a zamanin Umar dan Abdul Aziz rahmatullahi alayhi akwai kuma Baraka ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ammara wanda ya saurari karatu a gun Abul Muzaffar ibn Abil Barakat haka kuma akwai Abu Umar Muhammad ibn Umar ibn Ali ibn Ammara al-Harbi akwai kuma Abul Qasim Muhammad ibn Ammar al-Harbi al-Najjar wanda yake riwaya daga Abdullah ibn Abi al-Majd da dai sauransu waɗanda suna da yawa ba sai an ta ambaton su ba, ana buga misalai ne kawai. Sannan daga cikin mata kuma akwai Ammara ibnatu Abdul Wahhab al-Himsiyya, wadda ke riwaya daga danta yake riwaya daga gurinta ita shine Ahmad ibn Nasr. Ahu kuma Ammara ibnatu Nafi' bin Umar al-Jumahi tace mahaifiyar Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Razzaq ibn Umar ibn Abdullah ibn Jamil, wanda aka ce ya kasance ala baitul mal fi Baghdad zamanin halifa Ma'mun. Sai kuma akwai kuma Ammara mai riwaya daga Abi Zilal, wanda ita kuma daga gunta Abu Yusuf Muhammad ibn Ahmad As-Saidalani yana yin riwaya daga gareta kamar da yake cikin Al-Ikmal. Da kuma Ammara As-Sakafiyya matar Muhammad ibn Abdul Wahhab As-Sakafi da makamantansu, suna nan da yawa. Sai kuma ya ci gaba da cewa wafi khuza'atin karizun kabiri, hakanan khuza a cikin duk wani ba khuza'i wanda yazo sunan shi da kariz to kabiri, za a faɗe shi mukabbar ba musaggar ba, kada a ce kuraiz kaman Talha ibn Ubaidillah ibn Kuraiz wanda tabi'i ne, yana da riwaya daga Al-Hasan Al-Basri. Haka wafi Quraishin, yace in kuma a cikin Quraishawa ne, idan ya zo irin wannan suna a cikin Quraishawa abadan har abada, inda ka gaba Quraishi da irin wannan zanen sunan, Haizamu ne, Haizamu da ha'un mai kasra da kuma zayin waftah filan sari. Amma idan ba an sare ne wannan ha'un din na Hizam, to kamar shi fataha ya kuma ha a yace ma'a ra'an wafta filan sari bira haramu, sai ka mai da shi haram kamar Abdullahi dan haram. Su zaka canza wasalin ha'un din daga kasara zuwa fataha, sai a cire dugon da ke jikin zayin, sai kuma mai kon Hizamu sai kuma haramu. Inda ba an sare ne, to haka sunayen su yake a wannan yanayi insha Allah. Malam yace fi Shami, a garin Sham, a ƙasar Sham, ansiyun binunin, idan ka zo za ka karanta ansi to da nunun ne ba absi ba, kamar Umayr bin Hani da Amr ibn al-Aswad dukansu al-ansi za a ce musu, wa biba, amma za a mai da shi absi a sa ba'un fi kufatin, idan ba kufi ne yan kabila abs daga Tsafan kenan, waɗansan yan kabilar abin nan Mudajjij ne da Yamanawa su ne mutanen Sham. Waɗannan kuma yan kabilun abs daga Tsafan kamar tabi'in na Rabi'iyu bin Hirashi mil Abasi, kamar Ubaidillah ibn Musa shi ma Abasi ne, wa Bishiri. Idan kuma ka koma Basara, Bishini waliya, sai ka mai da shi shirin da ya maimakon Abasi, sai ka ce Aishiyun shi ne Bishini waliya. Amma ka gabe zama inda ba'un take na jikin Abasi, sai ka mai da shi ya'un, ko inda nunun take na jikin ansi, sai ka mai da shi ya'un ya kuma ai, sai kuma a sa wajen sinin din kuma sai a mai da shi shinin sai kuma aishiyun. To wannan yace Ghalaba shine yafi yaduwa fi Basratin, a kasar Basra, saboda an samu masu amfani da wannan suna da yawa a kasar Basra. Wannan da ya ambata yana magana akan abin da kamar yadda shi ma ya faɗa, wanda yafi shahara ne a kasar Sham da Kufa, kamar yadda Ibn Salahi shi ma ya ainihin wato bayyana. Sannan yana da kyau a san cewa a kasar Kufa da Basra, babu wanda ake ce mashi Ruhawi ko Ansi, sai dai a Yaman da Sham sune suke da yawa kamar da ya ambata haka ibn maqula ya kawo da sam'ani cewa wa ubnu ansin fi sham ibn maqula yace sam'ani yace mafi yawan ansawa a kasar sham suke ibn maqula shi kuma yace game da al'aishi yace innahum jama'atun kathiratun ammatuhum bil basara mutane ne da yawa mafi yawan su suna kasar basara wanda ake ce mishi al'aishi 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 da makamantansu wallahu ta'ala a'lam sai dai akwai wani istisna'i da malamai suka yi cewa akwai wani aishi guda daya ana samun wani aishi a kufa guda daya shine ammar ibn yasir ne sahabi duk da yana cikin ma'rudin fi kulfin sai dai shi ansi ne maimakon aishi saboda ana dangata shi zuwa ga ans asalin iyayen shi da suka zo daga kasar sham wallahu ta'ala a'lam to sai malamin ya ci gaba da cewa wa ma lahum maniktana aba abidatin bi fathin wa ma lahum asu'a wa ma lahum babu wani mai riwaya kamar da Imam Ad-Darqutni yake fada maniktana aba abidatin wanda yake da kunya Abu Abida bi fathin ne yakon Ubaida bi fathin babu wannan a can zamun nan sanada amma daga shekara ta 600 bayan hijira kamar yadda yake cikin al-Mu'talif wal-Mukhtalif an samu wani daga cikin malaman kasar yamma wanda shine Ahmad ibn Abdussamad ibn Abi Abida ibn Abi Abida wanda malamin malami ne masanin fiqhu mutumin kasar Qurtuba Andalus yar shekara ta 582 kamar yadda yake cikin takmila takmatu sila ta ibn al-aba to wannan shi ana ce mishi Abu Abida ya daga cikin malaman su Abu al-Qasim ibn Baqi ibn al-Qurtubi wanda ibn yana da dangantaka da Baqi ibn Makhlad kamar da yake cikin at-takmila din da asiru alamin lubala to shi wannan an samu sunan shi ya zo da Abida wancan magana ana yin ta ne kafin wancan lokacin wallahu a'lam to shine yake nufi da cewa wa ma lahum maniktana aba abidatin bi fatin wal kuna kaga duk alkunyoyi da ake fada fi safri game da sunan as-safru bil fati za a yi fataha ne a ce as-safari kaman Abu Safar Sa'id ibn Muhammad ibn Yuhmid at-Tabi'i baban ana za a ce mishi as-safari abin nan haka mizi ya fada kamar da zabi ya kawo a cikin al-mushtabe wato shi sunan as-safar din as-safar as-safru idan an zo a wajen suna za a ce as-safru amma idan an zo wajen nasaba za a ce as-safari za a yi mishi as-safari to haka nan kuma as saqru mai kafu akwai mutane da dama kaman saqru ibnu abdurrahim wanda yake riwaya daga babbansa shu'ba kaman saqru ibnu abdurrahman abu bahzin al-kufi jikan malik ibnu mughwal malamin su abu ya'la al-mawsili kaman yadda sahawi fada suna riwaya daga shariki da kuma mutanen kufa da kuma saqru ibnu husayn al-hazza da saqru ibnu addas mai riwaya daga Suleiman ibn Harbin duka waɗannan sunayen saqr da a ce a yi ma kafin ɗin ɗauri haka saqr ibn Habib mutane ne guda biyu kamar da aka malamai suka ba da labari to duk waɗannan sai ibn Hajarin yake cewa kowannen su da mai kafin ɗin da mai fa'un za a ce saqr haka safru amma idan aka zo nasaba za a ce as-saqari za a yi mata fata haka as-safari za a yi ma wannan fata din duk da yake kuma ya ambaci cewa masu suna saqaru din abin da yafi dacewa shine a rubuta su da sadun a ce saqaru kamar da ake cewa saqaru quraish ake cewa Abdurrahman ibn Muawiya wannan babban sarki da ya kafa daula ta Banu Umayya a kasar ainihin wato Andalus wallahu ta'ala a'lam yace wama lahum aslu wama lahum aslu illa ibn zakwana to haka kuma yace fi safri wama lahum aslu babu wanda ake fada ace asal sunan shi illa ibn zakwana in banda dan zakwan wato wannan masanin tarihi din na mutumin kasar basara ɗaya daga cikin da su gamu da al-asma'i kamar da daru kutuni ya ambata da wannan sa amma to aslu ya faɗi wannan amma wa islu da kasara a kasan shi fa jumal akwai su da yawa akwai islu ibn sufyan ne riwaya daga apa da sabiq ibn shariq ibn al-mundhir ibn qutn qutn ibn qis ibn islin ibn yarbu' at-tamimi kamar dake cikin tafsir al-muntada wani lokaci ana danganta shi zuwa kakan shi a ce sabiq ibn islin sabiq ibn islin dan haka suna ambata shi ma dan a gane shi haka ibnu yana da dan uwa mai suna Aisha ibn Abdullah wanda yake riwaya daga wancan babban nasa ibnu Salahi ya ambata cewa baya ga ya samu ibnu Zakwan da rubutun Abu Mansur al-Azhari a cikin Tahzibul Lugha cewa yana rubuta shi haka islu haka Mughultai ya ambata shi ma wallahu alam to wadannan sune yace jumal wasu mutane ne da a ce islu sai ya ci gaba da cewa wal amiri ibnu ali assam sanan al-amiri mutumin kufa al-amiri ibnu ali assam ibnu ali al-amiri assam ibnu ali ibnu hujair al-amiri ana karanta sunan shi ne a ce samu da musallasa da kuma shadda wannan yana da riwaya daga Hisham dan Urwa da Amash haka jikansa wanda yake da suna irin nashi Assam ibn Ali wa ghayruhu fannunu wal ijam wanda ba shi ba kaman Ghannam kenan kaga shi kuma za a maimakon sa'un sai a saka nunun ya zama Ghannam wal ijamu da kuma dugo akan ainu shine wa ghayruhu wanda ba shi ba to fannunu kamar da sa'u din ta zaman nunu wal ijamu kai dugo akan ghaynu sai kuma Ghannam bin Aws sahabi ne da kuma Ubayd bin Ghannam al-Kufi wanda yake dalibi babba mai riwaya a wurin Abubakar ibn Abi Shayba to wadannan su Ghannam ne shi sai yace wa ghayruhu fannunu wal ijam wa zawju masruqin masruq bin al ajda babba malami sunanta sunan matarsa qamiru haka mukabbar yar gidan qamir ana ce mata qamir bintu amrin tana da riwaya daga aisha al imam ash-sha'bi yana riwaya daga gareta wa saghiru siwahu duk wanda ba ita ba shi kuma tasgiri za a ce Umayr kenan damman a mishi damma a farko a ce Umayr kaman Zuhair ibn Muhammad ibn Umayr Ash-Shashi wanda ke riwaya daga Abdurrazzaq da kuma Makki ibn Umayr mai da riwaya daga Ja'far dan Sulaiman sai kuma yace siwahu damman walahum musawwaru haka kuma musawwaru shi ma da damma wato ibn zaidin kenan ibn abdul malik to ina ganin bari mu saurara nan mu zo sai mu saki tashi daga nan da yake cewa wa zawju masruqin saboda ka abun ya ta tafiya haka gashi kamar da na ambata kamar da kuma yan uwa su yi shedawa abubuwan sai a hankali ba irin wanda ake ji ne kawai a rike ba sai an ta bibiyan su kuma sai wanda watakila ya saba da irin waɗannan abubuwa sannan zai iya dan yagan abin da zai yaga a ciki Allah ubangiji ya samu dace za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba kamar da na ambata cewa insha Allah mun dawo za mu ci gaba da yin karatuka gurgurdan hali musamman waɗanda ba a recording din su a video daga wannan makaranta mu ta Darul Hadith Salafiyya muna yin su ne ba tare da abin nan tara jama'a kamar yadda muka saba aji na al'ada ba muna yin su ne an bu'din saboda wannan yanayi da ake ciki har yanzu na wannan abin nan ta taburza da controversy na wannan cuta da ake cewa coronavirus Allah ubangiji yayi mana wannan bala'i da wannan fitintunu da wannan rudani da muke ciki a sanadiyar wannan cuta wadda ta taso asali daga kasar China Allah ubangiji ya samu dace zamu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.